I don't believe in all those rules and stuff like you do.
Abokina. Shazamanka kahuta dan shagarin sarakan mawakan arewacin Afrika na duniya gabaki day one. Na gode nawa. Ku yi hakuri fa idan kun ji murya na wani iri. Ina mura ne kuma gaskiya na kasa jira. Abokina. Rappers in the kake ji ba abin da suka fi ni bana suka fuska balantana su kawo reni babu competition domin su yara ne gare ni indai in gausan Hausa ne babu wani kamar ni I'm original abokina bana kakalization sake jiki nike in Hausa ba canza tonation street boy but ni bana tsayawa a junction I've been there low key them think say I no go function now let's give a praise to May Summer stop confusing man I'm not am I but I got the most convincible lines and anything he does ni ma I can do it right SK, ni ne nan number one in my ghetto Ko ina na je an san sako sako Chapter na bakin babba da yaro Ga farin jini sai ka je fira da nono
I don't believe in all those rules and stuff like you do
Abokina Haka ne Ka saya ka ji Abokina Kullum ka tashi kana tunanin abin da kake so kai. Amma kar ka manta da kanka. Haka. Abokina. Shout out to MI sakon gaisuwa cikin container. Abokina X do ina taya ka murna. Kwantar da hankalinka namiji you are a winner. Kauna ne yasa na fada na nuna dan arewa ne ni na fito daga Kaduna ina shirin zuwa Lagos har da Kalanguna in zaga ya felashi ran da kai ni Kalakuta sanan na karasa gure yama in kai gaisuwa kafin na dawo zamu iya bugo muku sabuwa sabuwa wanda zai zo ya canza rayuwa sanan mu sashi asiri daga nan a kai shi kasuwa bayan mun yi haka kaga zamu samu karuwa bros shazaman ka kahuta hankali kwance kamar ruwa a buta ai dole su daga maka tuta aka ce wanda ya iya ya huta Kenny boy to abun ba daya babale in yi masa dubara kullum na tashi sai in ji kamar ranar na fara in na fara lissafo abubuwan da yawa kana da yawa za ku bani shawara kada na kara Rayuwa fa komai dan a hankali ne I'm positive bana yin abina dan in burge ba sai na fada ba you all know that I'm the best so I deserve more than money power and respect but ba shi bane lokacin da muke hustling ina suke suka ce da ni ba ni bane kama muke sai da na ji a jiki kamar hauka nike to yanzu ina suke sun ware see I'm heading to the top You can never stop till I hit a spot. I'm a sharpshooter, I'm a go-getter. I play with my rhymes, but I don't joke with my punches. Ni ne nan nan ku wanda kuka sani. Abokina X though. Watch out for AOTM. Aboki on the mic, the mixtape. Sauti ne daga Limback Empire Entertainment. Alongside AMG.